Field of blue, like a song Tchaikovsky plays, it makes me come on slowly. Raven hair, it makes me mellow, the insane style that makes me glad. California dreaming and the Mississippi smile that makes me come on slowly. Trying to be real cool and soft, so I won't take a chance. Turning you on, watching how you operate when the chips are down, that makes me come on slowly. It isn't that I only want to make it up come true, baby. If I had a chance to be in love with you, watching how you operate when the chips are down, that makes me come on slowly. Da 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 da
Garden salad.